Wasu ɗaruruwan ‘yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sama da 200 sun kai hari a yankin kamfanin bobi da ke ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Nigeria. Wasu daga cikin mazauna garin na kamfanin bobi dai sun ce akwai asarar rayuka a ciki har da jami'an tsaro da kuma ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan bindiga.
Sun kashe sojoji za su kai 6 ko 5 sannan kuma sun cinna ma motar sojojin wutar ko wani yaro wanda yake tare da sojojin ɗan banga ne biyu suke shi ma da kare shi da harbi can ma zazzabin
ji. Wallahi bala'i ne Allah ya soka muna. Na barayinga.
To wani hali ake ciki?
To yanzu haka dai sun halibi wani yaro guda Abbasi ga hannu, amma cikin mutanensu an yi nasarar kashe guda a an kone shi. Sai sun dai halibi ɗan sanda, ‘yan sanda biyu suka halba sun kashe ‘yan banga biyu.
Wani yanayi kuke ciki to?
Yanzu ma sallar dai sai dai wasu su tsara gari, wasu su yi sallah, sannan wasu su koma.
To kokarin jin ta bakin rundunar ‘yan sandan jihar Niger akan wannan al’amari ya ci tura. Domin kuwa kwamishinan ‘yan sandan jihar Alhaji Adamu Usman da makakakin ‘yan sandan Wasiu Abiodun dukkaninsu ba su ɗauki waya ba, to amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya yi ƙarin bayani.
Ana ta ƙara sojoji a wurin.
Na'am, to akwai rasa rayuka?
Eh, to a yanzu har yanzu ba mu samu tabbacin ko rayuka ko an rasa rayuka ko ba a rasa ba, kuma an rasa ko guda nawa ba.
Mutanen yankin kamfanin bobin nan suna fargaban ma da wuya su iya kwana gidajensu, wani tabbaci za ku ba su?
Muna da tabbaci domin yanzu ana ta ƙara tura sojoji, kuma sojoji na ta ƙara tura da alamun in Allah ya yarda za su shawo kan al'amarin, kuma za a samu galaba akan wannan ‘yan.
A yanzu dai al'ummomin wannan yanki na arewacin jihar Niger mai iyaka da jihohin Kebbi, Zamfara da ma jihar Kaduna na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda waɗannan ‘yan bindiga ke auka masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.